Sashin Hausa na muryar Amurka kuka lalubo kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25. Abun nuna mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Madalal FM. Baya ga haka, ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 4 ga watan Oktoba shekara ta 2016. Muhammadu Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato shadi na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya.
Wani sojan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya ya rasa ransa, wasu kuma sun jakata a arewa maso gabashin Mali. Shugaban hukumar da ke kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya ya ce akwai buƙata a ɗauki ƙwararren matakai akan abubuwan da ke faruwa a birnin Aleppo. A wani labari na daban kuma, hari ta sama da aka kai jiya Litinin ya kashe wani shugaban wata ƙungiyar mayakan sa-kai a Siriya.
A jamhuriyar Nijar kuwa, adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar cutar zazzabin dabbobin nan da ta ɓulla a ƙasar ya ƙaru. To ko waɗanne irin matakai kamata mutane su rika ɗauka?
Duk ɗan mulatin da ya ji zazzabi ya yi gauga ya zo asibiti, ciwo ne wanda kun ji ofishin ministan kiwon lafiya ce akwai maganin shi in an zo likita a lokaci.
Idan muka leƙa jihar Taraban Najeriya, takaddama ce ta kaure tsakanin 'yan kasuwa da hukumomin jihar.
Ga shekaran jiya zuwa jere, mun tabbatar da cewa gwamnati a ƙudurin da ta yi niyya na cewa ta zo ta tada walalle daga sanatun da mun ga ta turo mana takarda.
Mafi yawancin su sun yarda za su koma, domin rashin komawa kasuwan a duba tun 2014 wa'ansu suka yanki form.
Muna kuma tafe da shirin noma tushen arziki wanda Sarfilu Hashim Gumel zai fara gabatarwa a karan farko, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wani sojan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya ya rasa ransa, wasu da dama kuma sun jakata a arewa maso gabashin Mali, bayan da wani hari makamancin na roka ya afkawa sansanin su kusa da iyakar ƙasar Algeria. A wata sanarwa da ta bayar, Majalisar Dinkin Duniya ta faɗi cewa an kaiwa wasu gine-ginen ta guda hudu a Aguel Hawk hari a lokuta daban-daban jiya Litinin. Abin da ya yi sanadiyar mutuwar wani sojan wanzar da zaman lafiya daga ƙasar Chadi tare da raunata wasu su takwas. Sakataren Janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira a kan ɗauki matakai cikin gaggawa a kan waɗanda ke da alhakin kai waɗannan hare-haren, wanda ya ce sun isa zama laifuffukan yaƙi bisa dokar ƙasa da ƙasa. Har yanzu dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin. A shekarar 2012, masu ikirarin su 'yan jihadi ne suka mamaye bangaren da aka kai harin a arewacin Mali. Matakin soja da dakarun Faransa suka ɗauka a shekarar 2013 ya fatattaki mayakan sa kan daga makekin yankin da ke arewacin Mali, amma duk da haka har wa yau suna ci gaba da riƙe wasu sassa a yankin. Har yanzu ƙungiyoyin da ke da alaƙa da Al-Qaida na kai hare-hare a yankin, kuma ya zuwa yanzu a cikin shekarar nan an kashe sojojin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya guda 32 a ƙasar ta Mali.
Shugaban hukumar da ke kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa yau Talata cewa akwai buƙatar a ɗauki ƙwararren matakai akan abubuwan da ke faruwa a birnin Aleppo da ke arewacin ƙasar Siriya, inda harare da ake kaiwa wuraren da 'yan tawaye suka mamaye ke janyo bala'i ga fararen hulan yankin. Ganin yadda ake fuskantar wannan mummunan bala'i, inda tashin hankula ya zama dole a ɗauki matakan da ba sabon ba, a cewar Zaid Ra'ad Hussein. Zaid ya yi kira ga kwamitin sulhu da ya ɗauki matakan da za su hana mambobin kwamitin yin amfani da ƙarfin ikonsu don hana aiwatar da ƙudurorin gwamnati, idan akwai damuwar cewa an aikata laifukan da suka saɓa haƙoƙin bil'adama ko kuma an yi kisan naƙari dangi. Mambobin kwamitin sulhu su biyar na da ƙarfin ikon hawa kujerar naƙi, cikin su har da Rasha a ƙasar Siriya da China, wadda ta hana ɗauki wasu matakai akan gwamnatin Siriya tun farkon rikicin a watan Maris ɗin shekarar 2011. Amurka ma na da wannan ikon, sai dai goyon bayanta ga 'yan tawaye da ke adawa da shugaban Assad ya sa ta a wani ɓangare daban na rikicin da Rasha, wanda ya sa ƙasashen biyu hurawa ɓangarorin biyu da ke faɗa wuta akan ƙulla shirin samar da zaman lafiya da kuma tsagaita wuta a lokuta da yawa a baya.
A wani labari na daban kuma, hari ta sama da aka kai jiya Litinin ya kashe wani shugaban wata kungiyar mayakan sa kai masu ikirarin Islama wacce ta balle daga alƙa'ida a farkon shekarar nan a Siriya. Kungiyar mai suna Jabhat Fatah al-Sham, wadda a da ake kira da Jabhat al-Nusra, ta ce an kashe Abu al-Farai al-Masri a lokacin da aka kai wa motar sa hari a arewa maso yammacin lardin Idlib. Rundunar sojan Amurka ta ce ta kai farmaki a yankin inda ta auna Masri, amma ta ce har yanzu jami'ai na gudanar da bincike akan sakamakon harin. Mai magana da yawun hukumar tsaron Amurka ta Pentagon, Peter Cook, ya faɗi cewa Masri, wanda ɗan ƙasar Masar ne, ya taɓa alaƙa da tsohon shugaban Al-Qaida Osama bin Laden, wanda dakaran Amurka na musamman suka kashe a shekarar 2011 a Pakistan. Haka kuma Masri yana da alaka da marigayi shugaban Al-Qaida Ayman al-Zawahiri. Indai an tabbatar da mutuwa Abu Farai, to hakan zai dagula ya kuma rage karfin hadin kan manyan shugabannin kungiyar ta Al-Qaida, a cewar Mr. Cook a wata sanarwa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To yau Talata, dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump zai gudanar da yakin neman zabe a jihar Arizona dake yammacin Amurka, yayin da ita kuma Hillary Clinton tattara magoya bayan ta a jihar Pennsylvania, amma hankali duka ya karkata ne kan jihar Virginia, inda mataimakan yan takarar za su gudanar da muhawara tsakanin su kafin ranar zabe wanda za a yi ranar 8 ga watan Nuwamba wannan shekara. Karawata mataimakin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Mike Pence da Tim Kaine na wato Democrat yana zuwa ne kwanaki kadan kafin Donald Trump da Hillary Clinton su sake karawa a wato jiko na biyu. Jiya Litinin yan takarar guda biyu sun ci gaba da suka juna, inda Ms. Clinton ta caccake Trump akan batun haraji, shi kuma Trump ya caccake ta akan batun yin amfani da adireshin email wanda ba na gwamnati ba, yayin da take sakatar harkokin wajen Amurka. A wani gangami da ta yi a jihar Ohio wacce take da matukar tasiri a zaben nan, Clinton ta faɗi cewa Trump ya fito ne daga irin tsarin nan da baya mutunta mai karamin karfi, kuma zai ƙara ƙarfafa shi muddin ya zama shugaban ƙasa. Ms. Clinton ta danganta sabon zarginta akan Trump biyu, wato biyo bayan rahoton jaridar New York Times wanda ya nuna harajin ɗan takarar na jam'iyyar Republican na shekarar 1995, inda ya bayyana cewa ya yi hasarar dala miliyan 916 daga sana'arsa ta caca da kuma wasu sana'o'i. Irin wannan adadin ka iya sa attajirin mai sana'ar sai da gidaje ya kaucewa biyan haraji har na tsawon shekaru 18 a hukumance.
Daga ƙarshe jiya Litinin an yi ruwan sama mai ƙarfin gaske daga ɓarɓashin guguwar Matthew wacce ta fatattaki Jamaica da Haiti, abinda ya tilastawa mutane masu yawa neman mafaka a cibiyoyin agaji, abinda kuma ya haddasa ambaliya a kan tituna, yayin da nau'i na hudu na guguwar ke ratsawa yankin na Karibiya. An samu labarin mutuwar mutane biyu a Haiti, ya zuwa yanzu dai jimlar waɗanda suka mutu sakamakon guguwar sun kai aƙalla guda hudu. Yankin kudu maso yammacin gaɓar tekun Haiti da talauci ya yi wa katutu shi ne guguwar ta fi yi wa ɓarna zuwa safiyar yau Talata, inda iska da ruwan sama suke kaɗawa kilomita, wato ƙarfin kilomita 230 cikin awa ɗaya. A kan tilas aka kwashe mutane kusan 2,000 a yankin Grand Sud a daren jiya Litinin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin ne daga yankin Tawa da ke jamhuriyar Nijar, inda hukumomi suka ce adadin waɗanda suka mutu daga cutar zazzabin dabbobi ya ƙaru. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
A ranar jiya ne ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar ya fito da wata sanarwa game da inda aka kwana a wannan jihar ta Tawa dangance da cutar zazzabin dabbobi ko fever de la vallée du rift. Magatakardan ofishin ministan kiwon lafiya shine karanta wannan sanarwar.
A la date du 2 octobre 2016, la situation se présente comme suit. 87 cas enregistrés dont 27 décès, soit une létalité de 31% contre.
A ranar yau an
samu mutane 87 da suka kamu da wannan cutar, yayin da 27 daga cikin su suka riga mu gidan gaskiya sabanin wancan makon da ya gabata, inda mutane 73 ne aka gano sun kamu da wannan cutar, yayin da 25 suka kwanta dama. Sanarwar tana kara cewa an samu karuwar waɗanda suka rasu ne dalilin wannan cutar. Sanadiyar ko da aka kai su a asibitoci, tuni rashin lafiyar ya riga ya tsananta a jikukuwan su.
CDC ont été essentiellement enregistrés parmi les patients admis à un stade avancé de la maladie.
Kuma akan haka ne ofishin ministan kiwon lafiya ya ƙara kira ga al'ummar wannan yankin tatawa da su kiyaye matakan rigakafi game da wannan cutar. Kamar yanda mai kula da sha'anin sadarwa a asibitin birnin Kwanni Malam Haruna ya zayyana muna nan,
duk dan mulatin da ya ji zazzabi ya yi gauga ya zo asibiti, ciwo ne wanda kunji ofishin ministan kiwon lafiya ya ce akwai maganin shi in an zo likita a lokaci. To bisa she da kaga kuma bisa ita ma tana bari, tana yawan bari, tana in ya kama yana sasu bari, yana zawo da jini ciki. To in ka gani kai gauga bisa guda ce, to kaje ka fada ma ma'aikata elbaji da a zo a diba ita ce ne kiran da muke ga mutane.
Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka gudanar da wani taro wanda ya shahi hukumomin jihar da dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki akan sha'anin kiwon lafiya domin tunkarar wannan zazzabin na cutar dabbobi da ya bulla a yankin na Cintabaradan da Tasara. Taron ya wakana ne ko a hedkwatar wannan jihar ta Tawa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga jihar Tawa a jamhuriyar Nijar.
Da likitoci masu kulawa da lahiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, ai sakewar suna ga Larabi. Zan ba ku dan misali, aiki na likitoci, aiki na likitoci. Lokacin da mu muke tafana,
za mu saki komawa jamhuriyar ta Nijar nan gaba kadan, amma bari mu leka jihar Taraban Najeriya, inda wata takaddama ta kaure tsakanin hukumomin jihar da 'yan kasuwa. Ga Ibrahim Abdulaziz da karin haske dangane da wannan batu.
Su da 'yan kasuwar Jalingo da ke zama fadar jiha na makokawa ne da cewa gwamnatin jihar Taraban bata kyautata musu ba, musamman a wannan lokaci da ake fama da matsalolin tattalin arziki.
Yanzu a matsayinmu na 'yan kasuwa a fadar jiha, muna tsaka mai wuya, cikin tsaka mai wuya. Muna cikin fama da raɗaɗin rashin kuɗi da rashin ciniki da ake fama da shi saboda yanayin tsadar rayuwa da ake fama da shi na rashin ayyukan yi. Sai gashi gwamnati ta zo ta aika mana da kun notice kwatsam cewa mu tashi a kasuwan da muke ciki na garin Jalingo zuwa wata kasuwa da aka gina a yankin Yoro local government.
To halin da muke ciki dai da muna jin wasu maganganu kaman jita-jita, amma daga shekaran jiya zuwa jere mun tabbatar da cewa gwamnati a kudirin da ta yi niyya na cewa ta zo ta tada walalle daga sanatun da mun ga ta turo mana takarda na nuna cewa za ta tada mu, kuma abun da ma ya bamu mamaki shine takardan ya nuna cewa za su yi amfani kura da ƙarfi. To kaga wannan abun ya nuna kaman cewa ba san tarihi ba kenan, sannan kuma ba san ma meye matsayin kasuwar nan ba.
Tuni ma wannan batu ya kai ga kunnen jami'an adawa a jihar, inda shugaban jam'iyyar APC na jihar Taraban Alhaji Hassan Jikardo ke gwamnatin Darius na PDP shagubin cewa
mutumin da ya zo ceto sannan kuma shi yake so ya durmo ya talaka a cikin wahala, 'yan kasuwan nan da yake cewa su tashi, sannan talaka da yake sayan yake da naira 100 yake so ya shiga kasuwa ya cefe ne kusa da shi, ana so ya biya keke daga nan har ya je sabuwar kasuwa 150, don girman Allah 150 bai kai ya yi cefe ne ba.
To ko me yasa gwamnan jihar yanzu ba da wannan umarni ga 'yan kasuwan na cewa su hanzarta komawa sabuwar kasuwar? Mr. Shaibu Ataka Shaukani shine ma shugaban kwamitin kasuwar da gwamnan jihar ya nada.
Su mafi yawancin su sun yarda za su koma, domin rashin komawa kasuwan a duba tun 2014 wayansu suka yanki form, rashin komawa din kwanakin bayan nan shine ya kawo wannan rigima na shewa mutane su je su shiga shagon kyauta. To ganin haka ne aka ce duk wanda ya yanki form har an bashi allocation na shago ya koma shago, a tallafin nan wanda ya yanki form an bashi shago ya koma shago, to wani tallafi ake nema daga wajen gwamnati?
To sai dai kuma tuni ma majalisar dokokin jihar Taraba ta shigo game da wannan batu na tashin 'yan kasuwar. Honorable Saleh Sa'ad Kona na majalisar dokokin jihar ne mai wakiltar maza ba Jalingo ta biyu inda kasuwar take ya kobe na matakan da suke dauka yanzu
ba kauyawa ne mu ba a tarihin duniya ya nuna cigaban gari ma na iya yana iya ana iya fahimtar cigaban gari ta yawan kasuwa da take da shi saboda haka akan samu kasuwanni 1 2 3 har zuwa 10 a gari saboda haka tunani ne na kauyenci ma mutum ya fara tuna daga kasuwar Jalingo a kaita wani wuri da daban saboda haka abu ne kamar da nace bana so in yi riga malam masallaci amma al'umman mu su kwana da sanin cewa shire muke mun zage dantse mun rike kafafun wandunan mu da ni da dan uwana memban Jalingo wan ba mu yi bacci ba ba kuma ba ma bacci ba kuma za mu yi ba mun alƙawurta musu da yardan Allah babu wanda zai zo ya daga kasuwar Jalingo dungum din ta yace zai kai wani sabon kasuwa wannan ba za mu yarda ba ba zai yi ba dole ne ya zama aikin hankali za a yi abinda hankali ya kama shi za a yi amma maganar a daga kasuwa wancan kamar wanda nace da farko kalma ne na kauyenci
a baya ma dai an sha irin wannan yunkuri ko da yake ba kai ga daukan irin wannan mataki ba ganin cewa kasuwar na fa nesa da gari wanda kuma akwai buƙatar daukan wasu matakai kamar dai da na gani lokacin da na zaci sabon kasuwar da ba gode ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
ka za ga cikin Lagos kuma ga bad shin ga laina shin ga labinta zabadin an kafa haka ke calaran dussan kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran da fe jirgin sama mai rugujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke
to idan muka sake komawa jamhuriyar ta Niger ƙasar Jamus ta bayyana shirinta na girke dakarunta a yankin ƙasar da nufin taimakawa gwamnati a fannin yaki da ayyukan ta'addanci daga mai ga Sule Mumuni Barma da ƙarin bayani
A yayin bikin cika shekaru 26 da dunkulewar kasar Jamus ne, jakadan na kasar ta Jamus a jamhuriyar Niger Dr. Bernd von Munshow-Paul ya bayyana wannan aniya ta shirin kafa sansanin sojojin Jamus a birnin Yamai domin ƙara ƙarfafawa rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya mai sansani a kasar Mali wato MINUSMA kwarin gwiwa matakin da ke fayyace sabon babin hulɗar kasashen biyu inji jakadan kasar Jamus a Niger.
Avec l'établissement d'une base militaire allemande pour le transport aérien à Niamey, en appui à la mission de la MINUSMA au Mali.
Tuni dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullun suka fara bayyana matsayinsu akan wannan matakin kafa sansanin sojan Jamus a Niger. Alhaji Salisu Ahmadu Kusa ne a kungiyar Resistance Citoyen.
Ya kamata mu ta kantsan. Wannan abubuwan da suke wakana ba abun ne ba wanda zai zamanto zai aihin mu ido. Ko in ya zamanto sadir sai ya zamanto su turawan tana su abin da suke so mu mun ne ba mu samu ne muke so ba tana abin da me yasa ta kana in kai lissahi wa wannan abubuwa ne wanda suke wakana ko in za a zamanto su suna son su ci riba da mu za su yi wani amfanin kasar tamu a bisa kan wata ribar su shine suke zawa su zamna kuma su yi dandan sai abin da saka dama sai abin da suke so kenan su suke ci riba alaban ba mu ke ci riba
domin jin karin bayani daga bangaren hukumomin Niger na tuntubi kakakin gwamnati Asumana Malam Isa wanne bai so ya ce komai akai ba kasancewar batu ne da yafi shafar ma'aikatar tsaro yayin da shi kuma ministan tsaro Hassan Masaudu da muka tuntuba yace yana cikin wani taro ko baya ga batun yaki da ta'addanci Jamus da Niger ta hanyar kungiyar tarayyar Turai na da hulda a fannin yaki da kwararar bakin haure saboda haka nema akan wannan magana ta shirin dakile hanyar yanci ranin Afirka ta yamma ministan harkokin wajen kasar ta Jamus da takwaransa na Faransa suka ziyarci Niger a watan Mayu da ya gabata kuma a cewar jakadan shugabar kasar ta Jamus Angela Merkel za ta ziyarci jamhuriyar Niger a ƴan kwanakin nan Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa 11 na safe ne da minti 19 yanzu kuma ga Sarfila Hashim da shirin noma
Jama'a assalamu alaikum barkanku da yamma ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfila Hashim Gumel zan ci gaba da gabatarwa kamar dai da kuka sani Halima Jumarau wadda ta yi shekaru 19 tana gabatar da wannan shiri ta yi ritaya daga ranar Juma'a da ta gabata bayan da ta yi aikin shekaru 20 a nan sashin Hausa na gidan rediyon Murya Amurka saboda haka manoma da makiyayan da suka yi shekaru da dama suna bibiyar shirin suke ci gaba da bayyana yadda sauraron shirin ya amfane su period ake zato kamar wannan malamin dan kasar Niger wanda Yusuf Abdullahi ya tattauna da shi
Sunana Abdu Nino wanda ake ce Magajango, ina shugabanci wata federation na manoma da makiyaya wanda ake ce ma Federation Agropastoral di Niger FENAP. Su da yawa nake saurare wannan shiri, kuma wannan shiri ya shafa ni ma na yi rubuce-rubuce da yawa a cikin kamar in yayi magana da mutane wanda na muka ji a wani wuri, za mu nemi limuro email din su mu rubuta musu don mu samu karin bayani. Dalilin wannan shiri mun tuntubi wani wanda ita Halima take hira da shi wanda ake ce ma Natafida, wanda yake a jihar Adamawa ina tsammahani. Wannan dan taliki a Najeriya lalle a cikin tsarin shi na sha'anin kiwo da game da kiwon zamani yayi nisa da yawa, mun samu mun rubuta mishi, har ma akwai wata haduwa da ya shirya a can a wurin ma'aikatar tashi ma har ya aika mana invitation din. A dalilin wannan na samu na participate a dalilin wannan, ban taba sanin shi ba bisa shiraren wannan shiri ne na ji labarin shi, kuma na nemi lambar wayan shi, na nemi email din shi, na tambayi lokacin da zai yi wani abin nan din shi na shekara ya kiraye ni, wannan a shekara ta 2014. Kasan a cikin shawarori da ake dauka, abinda suke badawa kamar sauran mutanen da ita idan wanda take tuntuba, tana tuntuban mutane a bisa kan musamman bare ma a kasashen mu na Afirka, na cewa ayi kokari a ba noma karfi. Lalle ana ba mai din karfi, man fetur yana da kyau, amma fa a san da sani ko an ba man fetur karfi a ba noma karfi yana da kyau. Wannan a dalilin wannan abun ni ma nake gani ma yasa ma Najeriya wani lokaci suka dauko wadansu ilimi abun nan dubaru kadan na mai ma ba manoma taki daga salula, daga dai wani abun da an san lalle in an ce a sashi a hannun wadansu manoma ba za su samu ba, aka dauki matakin da za a sa a hannun su da kansu da kansu. Ban sani ba a wannan shiri a ina yake a yanzu a Najeriya, amma lalle duka daga jikin wannan dubaru ne, da jikin wannan zantuttuka da labaru da Halima take tare da jama'a aka samu wadannan fasahohi. Shiri na noma abunda na karu da shi shine na lalle abu daya wanda ni na karu da shi shine na bincikowa a gani daga wannan shiri na dubarun kasan mu wanda ake ce ma strategy din namu, kamar wanda muka danganci petitory tsari na shugaban kasa Nigeria, dan Nigeria shi da dan Nigeria sune dubarun noma a kasan mu. Wadannan abubuwa lalle mun sa lokacin da muna shuraren shirye-shiryen ta, tunda tana binciko a ina ne ake yi, a ina ne ake yi, to a wannan karo muka gane cewa lalle a Niger noman dankalin turawa yayi muhimmanci, wanda lalle ya kai mu ga lalle yau a Niger muna iya mushi da kanmu daga noman dankalin turawa, amma fa ba yawanci wanda gwamnati ya taimaka bane waɗanda suka yi abun su da kansu. Wani lokaci kasan in ka dubi mutanen da suke magana suna faɗi menene suke yi, daga cikin abubuwan da suke faɗi kai ma mai yi sai ka dauka a ciki ka je ka gwada, an samu sauyi sosai. Yau in ka dubi don da kasan Niger ba mu da bincike sare, da in ana jiwa ayi bincike sosai yadda ya kamata, da za a samu lalle abubuwa da yawa waɗanda suka karu waɗanda babu su a da, game da irin takin amfani da iri mai sauri, da kuma irin da ake iya an san da lalle an sa shi babu wata falgaba game da irin abubuwan, da kuma daukan mataki bisa kan abin da yake bata gona. Waɗannan abubuwa a cikin shirye-shirye din nan lalle mutane suke daukan labari su je su yi amfani da shi.
Allah da take ni san kwala alai wajuro addu'a nake da babbar masaki alai wajuro Allah da take ni san kwala
mu. Anan har yanzu muna cikin kewar Halima Jamarau, kuma muna yi mata fatan alheri da jagorancin Allah a cikin duk abubuwan da ta sa a gaba. Masu sauraro, ƙarshen shirin namu na yau kenan, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Abdu Dino wanda ake kira ga Jango da Yusuf Abdullahi wanda ya tattauna da shi a Nemai da Chuba Hiro Diodone wanda ya hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumal ke sallama da ku. Ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sako na farko a yau yace Assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku gaya wa mai girma gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu cewa ya kamata ya kawo agaji famfan da yake baiwa shiyoyin tsohuwar kasuwar gari da kuma shiyar ruwa, domin kuwa an yanke wa famfan wuta yau kusan wata daya, har ga shi mun shiga na biyu. Gaskiya rashin aikin wannan famfo ya haifar da karancin ruwan sha a wannan yanki namu. Da fatar sako na ya isa inda ya dace, kuma za a dauki agajin gaggawa. Sako daga Abdullahi Muhammad Mayyama. Wannan sakon ko cha ya salam BOA Hausa. Hakika samun nasarar ceto yan gudun hijira kimanin 6000 a tekun Italiya wata babban nasara ce. Muna fata Allah ya baiwa kowa sana'o'in dogaro da kai, amin. Daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchi. Wannan kuma yace Allah ya wadaran naka ya lalace, wai raƙumin da waya ga na gida. Gaskiya matakin da gwamnatin Saudiya ta dauka na daina yin amfani da kalandar musulunci wajen biyan albashin ma'aikatan kasar ta da yin amfani da kalandar Turawa samsam bai dace ba. Da fatan gwamnatin Saudiyan za ta canja shawara. Sako daga Prince Yawo Adamu Bulkacuwa. To ga wani sakon kuma inda yake cewa uwar gida Hillary Clinton, Allah ya kara miki hikimar magana da zaki ci gaba da kunyata dan takarar shugabancin Amurka a jam'iyyar Republican Mr. Donald Trump a gaban miliyoyin masu jefa ƙuri'a a fadin Amurka. Daga Aliyu Usman taka lafiya biyu Kebbi. Sakon babba Haruna Bajo ga malamin Jalingo Primary School Ashaka cewa yayin dan Allah ku gaya wa Amurka da Rasha su yi wa Allah su fice daga Syria, domin a fili take su ne sai da ƙara rura wutar rikicin ƙasar wanda ya laƙuma dimbin rayuka da jefa miliyoyin cikin tasku. A gefe kuma ya kamata gwamnatin ƙasar da 'yan tawaye su yi wa kansu karatun tanitsu, su daina rusa ƙasar su da hannayen su, domin babu jinjina ga wanda zai dauki wuka ya dabawa cikin sa.
Yanzu kuma ga labarai a takeice.
A takeice, wani sojan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya ya rasa ransa, wasu da dama kuma sun jakata a arewa maso gabashin Mali bayan da wani hari makamancin na roka ya afkawa sansanin su kusa da iyakar ƙasar Algeria. A wata sanarwa da ta bayar, Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa cewa an kaiwa wasu gine-ginen ta guda hudu a Aguel Hawk hari a lokuta daban-daban jiya Litinin, abinda ya yi sanadiyyar mutuwar wani sojan wanzar da zaman lafiya daga ƙasar Chadi tare da raunata wasu su takwas. Shugaban hukumar da ke kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa yau Talata cewa akwai buƙata a ɗauki ƙwararren matakai akan abubuwan da ke faruwa a birnin Aleppo wanda ke arewacin ƙasar Siriya, inda hare-haren da ake kaiwa a wuraren inda 'yan tawaye suka mamaye ke janyo bala'i ga fararen hular yankin. A wani labari na daban kuma, hari ta sama da aka kai jiya Litinin ya kashe wani shugaban ƙungiyar mayakan sa-kai masu iƙirarin Islama wacce ta balle daga Al-Qa'ida a farkon shekarar nan a Siriya. Ƙungiyar mai suna Jabhat Fatah al-Sham, wadda a da ake kira Jabhat al-Nusra, ta ce an kashe Abu al-Faray al-Masri a lokacin da aka kaiwa motar sahari a arewa maso yammacin lardin Idlib. Rundunar sojan Amurka ta ce ta kai farmaki a yankin inda ta auna Masri, amma ta ce har yanzu jami'ai na gudanar da bincike a kan sakamakon harin. Mai magana da yawun hukumar tsaron Amurka ta Pentagon, Peter Cook, ya faɗi cewa Masri, wanda ɗan ƙasar Masar ne, ya taɓa alaƙa da tsohon shugaban Al-Qa'ida Osama bin Laden.
Masu sauraro, baki ɗaya abinda shirin namu nan lokaci ya kunsa kenan, sai dai can an jima da dare za mu sake dawowa da izinin Allah, wato da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar. Yanzu madadin Julie Laser Secretion da injiniyan mu wato Cedric Franklin, sai kuma Maryam Dole ta ni gabatar da shirin. Ga Dan nan ma shi ma yana tsaye, za su shigo shirin yau da gobe tare da Usman Kabara da Maryam Bugaje. Assalamu alaikum.